Likitocin dindindin da ke jihar Osun sun share watanni da dama suna yajin aiki a bisa zargin cewa babu isassun kayayyakin aiki kamar gadajen kwanciyar majinyata, magani da wasu ababen jin daɗi da suke bukata don gudanar da ayyukansu kamar yadda ya kamata. Akan haka, na kira babban likita mai magana da yawun gwamnatin jihar Osun ta wayar tarho, Professor Hakim Lasisi, wanda ya musanta zargi-zargen su.
In Lasek, you know, they've been on strike for some time. Yeah, there are 33 of them out of about 180 to 200 who have spent more than 6 years, which is the duration of their training, which is the standard recognized all over the world. So because they have spent more than enough time, they've been asked to go. It's like they've been repeating the class and things like that. So now they are fighting that we should allow all of them to come back to work, which is against the rule. So that's the main reason why they are on strike now. Their national body asked them to resume work, but they refused to resume work.
Professor Hakim Lasisi ya ce akwai likitoci kimanin 33 a cikin 180 zuwa 200 na asibitin koyarwa wato Lautech a takaice da ke yajin aiki, wanda na share sama da shekaru 6 suna koyon aiki, kuma shi ne ka'ida a dukkan fadin duniya. Saboda haka sun kammala aikin su, mun kace su tafi, shine suke kokarin dawowa su ci gaba da ayyukan su, wanda hakan ya sabawa ka'idodin aiki, kuma shine dalilin da yasa suke yajin aikin. Shugabannin kungiyar likitoci na kasa sun ce su koma bakin aiki sun ki. To ko menene zaka ce a game da korafin su cewa babu gidajen majinyata da dai sauran ababen kayan aiki?
No. I have just told you that it's only 33 people who were involved. If there is no bed, there's no nothing, how come the rest are passing and only 33 people are at fault?
Sai Professor Lasisi ya ce, ba haka bane. Idan babu gidajen da majinyata za su kwanta da sauran abubuwa, yaya likitoci 33 kawai ke da matsaloli? Na tambayi wani mazauni birnin Oshogo a game da halin da asibitoci suke cikin jihar ta Osun.
Sunana Sani Isiaku Madudi, mazaunin Oshogo, Osun State, Nigeria.
Yaya asibitocin gwamnatin jihar Osun take? Akwai kayayyakin aiki, akwai abubuwa kamar gadajen kwana, teburuka da magani da dai sauransu?
Alhamdulillah, asibitoci na jihar Osun akwai magani, kun kaji kuma nursing za su shika kamar kana ba matsala.
To amma likitoci, wato likitoci na dindindin sun shiga yajin aiki, suna cewa babu kamar gadajen kwanciya, babu magani, kuma da wasu abubuwa. Me ye gaskiya abin?
Gaskiya likitoci ba dai sa zuwa wajen aiki kamar yadda ya kamata, amma sauran nursi su suna zuwa. Amma ba mutum tsakanin su likitocin ba dai da bangaren gwamnati ne, amma akwai magani kuma mutum ya ji za a ce shi akwai nursi.
To kamar gadajen kwana da wasu ababe fa?
Akwai gadajen kwana, akwai ruwan famfo, akwai wutan lantarki.
Na kira shugaban kungiyar likitoci ta jihar Osun don ya furta albarkacin bakinsa a game da wannan yajin aikin. Ya ce zai kira ni, har na aiko da wannan rahoton bai kira ni ba. Na sake kiransa bai dauki waya ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.